Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata 13 ga watan Afrilun 2021, wanda yayi daidai da 1 ga watan Ramadana 1442. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga Ibrahim da kanin labarai.
To Hanifa, wasu sabon alƙaluma na rana guda na cutar COVID-19 sun cilla kasar India zuwa ta biyu bayan Amurka a jerin kasashen da suka fi yawan masu kamuwa da cutar ta COVID-19 a duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa Brussels, inda zai gana da kawayen Amurka na NATO kan jerin batutuwa, ciki har da girki sojoji da makaman yaki da ƙasar Rasha ta yi akan iyakar ta da Ukraine. Sannan an yi arangama tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zangar nuna fushinsu kan kashe wani baƙar fata a jihar Minnesota ta Amurka.
Kanin labaran kenan aka saurara. Cikin rahotanninmu kuma za a ji halin da ake ciki game da sha'anin tsaro a gabar tekun Gini, inda aka girke wasu jiragen ruwa na yaki.
Shawarar da suka yanke shine kasashen da suke gabar Gini su haɗin gwiwa duk ƙasa hudu saboda su magance wannan matsalar.
Ta ɗaya gefe kuma, ƙungiyar likitoci da ake kira da Doctors Without Borders ta ce ta gano wasu ƙananan yara sama da 1000 a jihar Borno da ke fama da cutar ƙenda.
Yaro wanda suna da ƙenda da su fara zazzaɓi, kuma akwai rashes, akwai tari, kuma idonsu zai yi ja, muna kiran shi conjunctivitis. Kuma a bakinsu a stages.
A jamhuriyar Niger kuma, kotu ta fitar da sakamakon wani bincike kan wasu office da kamfanoni. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafe da shirinmu na noma tushen arziki tare da Muhammad Hafiz Baballe. Kafin nan, ga Ibrahim da kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, ga labaran. Wasu sabon alƙaluma na rana guda na cutar COVID-19 sun cilla ƙasar India zuwa ta biyu bayan Amurka a jerin ƙasashen da suka fi yawan masu kamuwa da cutar ta COVID-19 a duniya. Adadin waɗanda suka kamu da cutar ta COVID-19 168,912 a India jiya Litinin kawai, ya sa ƙasar ta kudancin Asiya ta zama mai jimlar masu ɗauke da cutar 13,527,717, saɓanin na ƙasar Brazil mai 13,517,808, bisa ga cibiyar nazarin cutar corona ta jami'ar Johns Hopkins. Wannan sake barkewar cutar na faruwa ne a kuma daidai lokacin da ake fama da ƙarancin rigakafin a wasu jihohin na India, ga kuma bikin Kumbh Mela na shekara-shekara da akan yi a kogin Ganges, inda miliyoyin mabiya addinin Hindu kan yi wankar neman tubariki, wanda don haka ake da fargabar yiwuwar waɗannan al'amura su sa cutar ta daɗa bazuwa. Amma ta fannin jimlar waɗanda suka mutu sanadiyar cutar, inda ya ce ta 4,770,179, ciki har da waɗanda suka mutu jiya Litinin su 904. Amurka ce har ila yau ta gaba a adadin waɗanda cutar ta kashe, inda take da 562,521. Sai kuma ƙasar Brazil mai 454,617, sannan sai Mexico mai mace-mace 209,702, sai kuma sauran ƙasashe da ke biye. Ɗaruruwan mutane sun taru jiya Litinin a harabar wani ofishin 'yan sanda a jihar Minnesota ta Amurka. Suka yi zanga-zangar nuna ɓacin ransu da bindige wani mutum har lahira da wata jami'ar 'yan sanda ta yi. 'Yan sanda a dandalin Brooklyn Center da ke wani sashi na Minneapolis sun harba hayaki mai sa hawaye da abubuwan fashewa don tauna tsakuwa a ƙoƙarinsu na tarwatsa taron, kafin wata dokar ta ɓaci da aka kafa da daren ta fara aiki. An yi ta ɗauki ba daɗi tsakanin masu zanga-zangar da 'yan sanda, yayin da 'yan sandan ke ƙoƙarin korar masu zanga-zangar daga harabar ofishinsu. Zanga-zangar wadda ta fi tsanani da asubahin yau dinnan Talata ta biyo bayan kashe wani bakar fata mai shekaru 20 mai suna Dwayne Tyree a wata sirjiya da ta biyo bayan tsaida motarsa da ƴan sanda suka yi da yammacin ranar Lahadi.
Kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan ga rahotonmu na farko, inda za mu ji yadda ake ciki game da batun tsaro a gabar tekun Gini, inda aka girke wasu jiragen yaƙi daga ƙasar Faransa. Ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
Duba da yadda matsalar tsaro ke sassauye salo a ciki da wajen ruwan Najeriya, gwamnatin tarayya ta yi mutu wajen ƙara samarwa mayakan ruwan jiragen yaƙi da sauran kayan aiki don tunkarar wannan matsala gadan-gadan. Nan da awa biyu, wata tawagar mayakatar tsaron ƙasar da na mayakan ruwan za su tashi zuwa birnin Paris, a cewar kakakin sojojin ruwan Najeriya, Navy Commodore Suleiman Dahun.
Insha Allah, yau da yamma tawagar za ta bar Najeriya saboda karɓowa wani jirgi na musamman da muke kira Nigerian Navy Ship Lana. Kuma shi wannan jirgin za a yi amfani da shi gurin ƙididdiga da bayanin siffofin ƙarƙashin ruwa. Ko dai an ba da contract din shi wannan jirgin ne, in aka je Faransa za a sake ba da contract din yin wani jirgin ko mai kama da shi din. Wato jirage biyu ne yanzu an gama gina wannan. So insha Allah za mu karɓo shi, zai taso idan Juma'a jirgin zai taso, za su yi kuma kamar sati kafin su iso.
Rundunar sojin ruwan Najeriya ta yi ta samun jirage da dama, misali ko za ka mana ƙarin bayani dangane da adadin yawan jiragen da ku samu?
A shekarar biyar da suka wuce, gwamnatin tarayya ta taimaka sayan jirage da suka kai wajen 380. Mafi yawansu gaskiya jirage sinziri ne, saboda ka san abin da ke faruwa a gaɓar Gini na fashin gwiwa ɗin. Saboda haka jiragen da ake saya yawanci na sintirin ne, amma ka san mu a Navy jirgi zai iya sintiri kuma za a yi amfani da shi gun yaƙi.
Baya ga tunkarar matsalar tsaron a cikin ruwa a jihohin Najeriya, gaɓar tekun Gini na fama da aika-aikar 'yan fashin teku da sauran ƙalubale irin na tsaro. Al'amarin da ya ja hankalin shugabannin yankin har suka yi wani taron tsaro na musamman a birnin Yaounde, inji Commodore Suleiman Dahun.
In za ka yi tunawa a Yaounde, shugabannin ƙasashen Afirka sun taru saboda su tauna akan batun maganar tsaro a gaɓar Gini. Shawarar da suka yanke shi ne ƙasashen da suke gaɓar Gini su yi haɗin gwiwa, duk ƙasa hudu da suke kusantar juna su haɗin gwiwa saboda su magance wannan matsalar. Maganar tsaro a gaɓar Gini abu ne da ke damun gwamnati da kuma yake damun rundunar sojoji. Tabbala dai ana samun nasara in za ka duba daga 2016 zuwa yanzu. Su masu ba da rahoto ɗin na International Maritime Bureau sun yarda cewa shi matsalar piracy, ɗan fashi da suke cikin ruwa ɗin nan piracy ɗin, an magance su. Amma dai from time to time ana samun wa'innan attacks.
Comrade Abubakar Abdulsalam ƙwararre ne kan sha'anin tsaro irin na cikin ruwa.
Sojojin ruwan Najeriya sun ci ƙarfin 'yan ta'adda da suke daga abun da ya kama daga ta'addanci na kan ruwa, daga abun da ya kama da masu safarar mutane ta kan ruwa, abubuwa da daban-daban wanda yake faruwa ta kowane bangare a kan ruwa. To sai dai mu yi godiya ma sojojin ruwan Najeriya domin saboda sun yi ƙoƙari.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Kada a manta, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To Hanifa, yayin da Amurka da Iran ke shirin ganawa ta biyu wadda ba ta kai tsaye ba kan batun nukiliya a Vienna a wannan makon, wasu masu nazarin al'amura na cewa lahanin da aka yi ma tashar nukiliyar Iran ta Natanz a ranar Lahadi ya rage ƙarfin turjiyar Iran wajen tattaunawar, a yayin da wasu kuma ke cewa ya danganta ga yadda Iran ta mayar da martani. Sakatariyar yaɗa labaran fadar White House John Psaki jiya Litinin ta faɗi cewa Amurka na sa ran tattaunawar za ta wakana a Vienna, babban birnin ƙasar Austria, gobe Laraba kamar yadda aka tsara. Bangarorin biyu dai sun gudanar da taronsu na farko da ba na kai tsaye ba a Vienna daga ranar 6 ga watan Afrilu nan zuwa ranar 9, inda wakilai daga Burtaniya, Faransa, Jamus, China da kuma Rasha suka hallara a matsayin masu shiga tsakani. A tsawon tattaunawar wadda ba ta kai tsaye ba, Amurka da Iran na kokari ne su shawo kan juna don ci gaba da mutunta yarjejeniyar nukiliya ta shekara ta 2015, wadda a ciki Iran ta amince ta takaita shirinta da nukiliya a madadin dage mata takunkumi. Masu zanga-zangar nuna rashin yadda da juyin mulkin da aka yi a kasar Myanmar a yau dinnan talata sun mayar da bukin shiga sabuwar shekarar kasar zuwa zanga-zangar bijire ma sojojin da suka yi juyin mulki a daidai lokacin da Majalisar Dinkin Duniya ke gargadin cewa al'amarin na iya kazancewa zuwa cikakken tashin hankali. Juyin mulkin da aka yi ma gwamnatin shugabar kasa Ansa Suci ranar 1 ga watan Fabrairu ya sa mutane sun yi watsi da yadda aka saba yin bikin na kwanaki 5 na Chungyang. A maimakon haka, masu zanga-zangar sun shiga rubuce-rubuce da manne-mannen sakonni na yada manufofin demokradiya akan abubuwan da ake bikin na Chungyang akan su, kamar tukwanen fulawoyi da dai sauransu. Wannan juyin mulkin ya janyo zanga-zangar kulle yomin a fadin kasar Myanmar ta buƙatar maido da Ansa Suci da zaɓaɓɓiyar gwamnatinta bisa gadon mulki.
A gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar taskar rahotanninmu, inda za mu sake komawa Najeriya, inda a jihar Borno aka samu bullar cutar kenda ta kama yara wajen 1000. A daidai wannan lokaci da jihar ke ci gaba da fama da matsalolin tsaro, ga wakilin Haruna Dauda da rahoton.
Kungiyar likitoci da ake kira Dr. Sweetheart Boda ko kuma Nagari da Kowa ta ce ta gano wasu kananan yara da ke dauke da cutar kenda fiye da 1000 a wasu angwani da kuma wani kauye da ake kira Zabar Mari, da dukkaninsu ke fadin jihar Borno, wanda yanzu hakan ke kokarin samar da allurar rigakafi a waɗannan wurare. Kungiyar ta ce ta fara gano wani yaro ne guda a ranar 3 ga watan Disamban 2020 dauke da kwayar wannan cuta, wanda ga bisani ta soma gano wasu yara da dan dama da su ma ke dauke da wannan cuta a watan Afrilun wannan shekara. Ta ce ta rike yara 1,158 wanda suke dauke da wannan cuta na kenda, wanda kashi 55 daga cikinsu sun fito daga wannan kauye na Zabar Mari, wanda ke tazaran kilomita 20 daga babban birnin Maiduguri. Kungiyar ta ce ta kara yawan gadajenta daga 65 zuwa 105 a asibitinsu na Gwangi da ke cikin garin Maiduguri saboda yawan yaran da suka gano dauke da wannan cuta. Jihar Borno ta samu barkewan wannan cuta a shekarar 2019 a kananan hukumomi guda 8. Kungiyar MSF ta ce zakari ta samar da hanyoyin kulawa ga yara 4,000 a wannan anguwa na Gwangi, kasi 60 cikin 100 na dakunan shan magani a jihar Borno a rufe suke sakamakon batun tabarbarewan tsaro. Dr. Blessing Ejebo Makide likita ce a wannan kungiya da ake kira Nagari na Kowa, ko kuma Dr. Sweetheart Bota, wanda ta yi man karin haske game da wannan cuta.
Yaro wanda suna da kenda su fara zazzabi, kuma akwai rashes, akwai tari, kuma idon su zai ja, muna kiranci conjunctivitis. Kuma a bakin su a early stages akwai spot, muna kiranci cochlear spot. A cikin is whitish haka a cikin bakin su. At the early stages, that is what you see. In sun ga yaro su, ko yaron su na da wannan symptoms on the 9 months, to Allah su je hospital. Kero su fara ba yaran su gargajiya. Amma su fito a ba su rigakafi. Akwai rigakafi measles ai.
Haka.
To in sun doka wannan rigakafi, it will break the transmission and protect them in the future from even getting measles. Kuma yara wanda suna da kinda suna zawo sosai ma. Akwai zawo. It affects the brain kuma. And then the worst complications of all is rasu.
Kaman wannan ciwo na kenda, yaro ne kadai ke kama ko yana kama manyan mutane? Kuma an shekara nawa ne idan sai dai yara, kaman daga shekara nawa ne suke kamuwa da wannan ciwo?
So wannan ciwo kenda, although it is often associated, it also affects adults.
Okay.
It is not common with adults, amma mutan wanda ba su doka rigakafi din, they are at high risk of catching this disease.
Wanda su doka ba su na yara kenan?
Yes. So even adults, mata wanda sun girma, mata wanda suna da ciki, especially children less than 5 years of age.
Okay, kasa da shekaru 5 kenan.
Yes, amma zai iya kama adults and children above 5, which is common in children less than 5 years.
Na da yi kokarin jin ta bangaren gwamnatin jihar Borno game da matakan da take duka don daƙile yaduwar wannan cuta da ya zakan ke addaban kananan yara a fadin jihar, amma haka na bi cimma ruwa ba. Dana aikewa Professor Isa Martai Usaini sakon katta kwana game da wannan batu wanda ya kuma kasance shi ke rike da ma'aikatar kiwon lafiya na jihar Borno, amma har zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto ban samu wata amsa daga gare shi ba, kuma na buga wayarsa ba samu an daga ba. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda, a jamhuriyar Niger kotun kula da yadda ake kashe kudaden kasa ta fitar da rahotonta na shekara-shekara bayan gudanar da bincike a ofishi da kamfanonin gwamnati. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulemumin Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Kundin tsarin mulkin kasar Nijar ne ya wajabtawa kotun kula da yadda aka kashe kudaden gwamnati, wato Kurde Kont, ta yi wa 'yan kasa bayani a game da abubuwan da ta gano bayan gudanar da bincikenta na shekara-shekara a ofisoshi da kamfanonin gwamnati. Dalilin kiran taron manema labarai a yau Talata don gabatar da rahoton binciken shekarar 2020. Fannin kiwon lafiya na daga cikin wuraren da mutunta ka'idar fitar da kudade ta yi karanci.
Kamar misali, an dauki mutum bai lahiya, ya kamata a kashe faransu ko Maroc. To yanci abi mini doka ta ce a kashe wannan kudin, a hido kudin wannan akwai matsala. To sai doka ta ce a yi gaugawa a hido kudin da ba shi a gyara takardu. To bishi wannan abu akwai matsala, kudi saboda akwai da yawa kudi gwamnati ya hido kudi yan bada an kashe. To a samu a yi takardun a gyara. To bishi mara lahiya ya riga ya ta yi. Kai kuma contable ka gya kariya. Kenan ya kamata tun da kai avansan kudin. Kenan a yi takardu a sallame ka kai ma ka samu ka san da kudin kasa an kashe shi tattattun. To bisa wannan fannin akwai matsala. Sai ana daukar lokaci kayan ayi. Don ka doka ce ta yi shekarar da aka bada kudin nan aka yi avansa ya kamata a yi takardu a gyara cikin shekarar nan. To shine ke jan lokaci na jan lokaci.
Ma'aikatan magadan gari da majalisar dokokin kasa na daga cikin wuraren da wasu jami'ai kan yi gaban kansu a cewar wannan rahoto mai shafuka 91.
Eh, majalisar dokoki, contable ɗinta na ƙasar ya kamata a ce shi ma takardun shi ya aiko nan ne an bincika. To shekaru shekara 2-3-4 har yanzu dai takardu ba Allah sa bisu ba. Sannan ma akwai matsala. Na biyu, an ɗauko zancen meri-meri. To meri-meri kasa akwai taruwan doka ta ce cikin shekara suna taro 3-4. Wani bi taron ma ba, kuma kare hilaye ya kamata a ce a bi doka a saida shi. Shi din ma an kan bincike ya bada abba abi hanyar da ya kamata a saida shi dai.
Shugaban kotun Kurde Kont Nare Umaru ya bayyana cewa kafafen labarai na da rawar takawa wajen fayyace wa jama'a abubuwan da rahoton kotun ke dauke da su. Saboda haka ya kira ga 'yan jarida su ba da haɗin kai a wannan aiki na kishin ƙasa.
Je voudrais une fois encore rappeler notre souhait, celui de vouloir diffuser l'information au grand public avec toute la responsabilité requise.
Kwada yake doka ta wajabta aiwatar da bincike a ofisoshi da kamfanonin gwamnati don tantance inda aka shiga da kudaden gudanarwar da ake baiwa irin waɗannan ma'aikatu na ƙasa. Kotun ta Kurde Kwanta ce har yanzu jami'ai na ci gaba da birsu da shawarwarin da take badawa a kowace shekara. Kafin ganawa da 'yan jarida, dole ne kotun ta damkawa shugaban kasa da shugaban majalisar dokoki da prime minister kofin wannan rahoto. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Suleiman, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tasharmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba, noma tushen arziki.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen arziki.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda wasu daga cikin masu sauraro suka ji a makon da ya gabata, mun fara tattauna akan irin kalubale da masana masu samar da iraruwa na zamani ke fuskanta a wurin manoma a Najeriya. Muna kuma tattauna da Farfesa Muhammad Faguji Ishaku, babban darakta na cibiyar binciken harkokin noma ta Samari da ke Zaria, kuma Dr. Shu'aibu Madugu, Director a Majalisar Binciken Harkokin Noma ta Najeriya, wato ARCN da ke Abuja. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu dora akan amsar da Farfesa Muhammad Faguji Ishaku ya fara amsawa akan irin auduga da aka inganta shi.
Sai kuma wani lokaci akan ƙara da na hudu, saboda ita kanta anguliya akwai mai a cikinta, to akan iya inganta shi maman. Amma in kana maganan audugan ne sosai, waɗannan hanyoyi guda uku su ne ake cewa ingantaccen auduga. Ingantaccen irin auduga shi ne irin da zai buƙaci taƙaitaccen maganin feshi, kuma zai iya jure kansa daga cututtuka ba tare da sai an masa magani da yawa ba, sannan kuma yana da zare mai inganci wanda a kasuwan duniya ake buƙatuwa da shi. Wato abin da yake kawo mana ƙalubale a kasuwan duniya da audugar mu ita ce tsadan da manoman mu suke fuskanta wajen noma ita audugar, saboda buƙatan abubuwan nan guda uku da ne, maganin feshi da kuma maganin cututtuka. Wannan shi zai sa buhun auduga ya zamana yayi tsada wa manomin Najeriya, amma manomin Mali ko na ko ko Burkina Faso shi ya same shi da sauki, saboda shi nasa watakila bai kai wannan tsadan ba. Wannan shi ne yanzu gwamnatin tarayya ta dukufa wajen warware wannan matsala. Sai ɗabaka na ƙarshe shi ne a nan cikin gida mu kasance muna da kafofin da za a yi amfani da duka auduga, yawa-yawan audugan da muka noma a nan wajen, saboda a buɗe masana'antu na masaku daban-daban wanda aka sani na da, domin su wadatar da mu da tufafin da za mu sa a jikinmu da kuma wanda za mu tallata a ƙasashen waje. To wannan dai shine yunkurin da gwamnatin tarayya ta sa ta ƙirƙiro da ma'aikata ta musamman don farfado da masana'antu. Sannan kuma sun bullo da wani shiri na yawaita da kuma yada ingantattun iri domin manoma, kamar yadda Dr. Madugu ya bayani a ƙarshe. Waɗannan a dunkule shi ne yunkurin da gwamnatin tarayya ta yi wajen dawo da martaban noman auduga, domin noman auduga yana da tasiri sosai, yakan samo ma ƙasa kuɗaɗen musaya na ƙasashen waje ba kaɗan ba, sannan kuma wani amfani ne wanda zai samar wa mutanen ƙasa aikin yi da yawa sosai.
Jawabin ka na ƙarshe Dr. Shu'aibu, lokaci ya kawo jiki.
Ba wani ƙarin da zan yi da ya wuce, kawai in ce manomanmu da kuka saurare mu a wannan shiri, muna fata za ku ɗauki shawarwari da Profesa ya bayar wajen noman rani da kuma wurin kula da neman iri da ya inganta domin ci gaban nomanku. Na gode.
To mu ma mun gode kwarai da gaske da kuka samu lokaci kuka zo. A madadin baki na guda biyu, Farfesa Ishaku Faguji Muhammad da kuma Dr. Shu'aibu Madugu, dukansu kwararru ne a fannin noma, kuma a yau mun yi kokarin fayyace muku, musamman ma manoman mu masu saurare, mun warware zare da abawa a fannin noman abinci da ma kiwon dabbobi da kuma noman auduga. Nan gaba idan mun samu lokaci za mu sake gayyatar su domin mu dora daga inda muka tsaya. A madadin waɗanda suka tabbatar mun nada wannan shiri a faifai, Benjamin Gawan da ni Madina Dauda da na gayyato baki na kuma muka yi shiri tare da su, muke cewa mun gode kuma mu huta lafiya.
Masu sauraro, a nan za mu da sai a cikin wannan shirin namu, sai makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku, shirin noma tushen arziki yana taya al'ummar musulmi murnar fara azumin watan Ramadan. Yanzu a madadin bakin namu, Farfesa Muhammad Faguji Ishaku da Dr. Shu'aibu Madugu da kuma wakilin mu a Abuja Madina Dauda, sai Jul Leathers Gresham da ta taimaka wajen bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Kafin labarai a takaice, bari mu karanto wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ka turo mana ta email.
Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga wajen Bello Ishaku, birnin Fulani a jihar Gomben, Najeriya. Ya ce, Assalamu alaikum muryar Amurka. ina taya daukacin al'ummar musulmi na Najeriya da ma duniya baki daya murnar sake shaida fara azumin watan Ramadana na shekarar bana. Ina addu'a Allah ya sa damu da alkhairin da ke cikin sa. Allah ya sa muna daga cikin waɗanda Allah subhanahu wata'ala zai yanta a cikin wannan watan mai albarka. Kana ina ƙara jan hankalin ƴan kasuwa da su taimaka su rage kuɗaɗen kayayyakin abubuwan masarufi wanda zai taimaka ma al'umma gudanar da ibadar su cikin kwanciyar hankali. Daga ƙarshe nake kira ga ƴan uwa musulmi a duk faɗin duniya da mu dukufa da addu'a da neman Allah ya kawo muna zaman lafiya baki ɗaya. Allahumma amin. Mai wasika ta gaba kuwa cewa yayi salam buryar Amurka. Ina yi wa al'umman musulmi fatan alkhairi da fara azumin watan Ramadana a wannan shekarar. Daga bisani nake roƙon Allah ya ba mu zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Saƙo daga Sani Muhammad Chindu, unguwar Karofi, Madaki a jihar Bauchin Najeriya. Ita kuwa wasika ta gaba cewa ta yi salam VOA Hausa. A yau zan yi amfani da wannan daman domin in taya ilahirin al'umman musulmi na faɗin duniya baki ɗaya murnar zagayowar wata mai albarka, wato watan Ramadana. Da fatan za mu yi amfani da damar da watan ya zo da shi alfarmar wannan wata mai albarka don roƙon Allah ya amsa mana ibadunmu baki ɗaya, ya kuma baiwa shugabanninmu ikon kwatanta adalci da gaskiya. Allah kuma ya nuna muna na baɗin-baɗin baɗaɗa. Amin. Saƙo daga Muhammad Maikasad, Maiduguri, jihar Borno, Najeriya. Mai wasika ta gaba cewa yi matakin da gwamnoni biyar na kudu maso gabashin Najeriya suka ɗauka na kafa wata rundunar sa ido don yaƙi da matsalolin tsaro da ke addabar yankinsu wani abin dubawa ne da idan basira. Ƙalubale ne kuma ga gwamnonin arewacin Najeriya. Saƙo daga Usman Shitu Mahuta.
Kafin mu ƙarƙare ga Ibrahim ya sake dawa da bitar kanin labarai amma a takaice.
Wasu sabon alƙaluma na rana guda na cutar COVID-19 sun cilla ƙasar Indiya zuwa ta biyu bayan Amurka a jerin ƙasashen da suka fi yawa masu kamuwa da cutar ta COVID-19 a duniya. Adadin waɗanda suka kamu da cutar ta COVID-19 ,168,912 a Indiya jiya Litinin kawai ya sa ƙasar ta kudancin Asiya ta zama mai jimlar masu ɗauke da cutar 13,527,717, saɓanin na ƙasar Brazil mai 13,517,808 bisa ga cibiyar nazarin cutar corona ta jami'ar Johns Hopkins. Wannan sake ɓarkewar cutar na faruwa ne a kuma daidai lokacin da ake fama da ƙarancin rigakafin a wasu jihohin na Indiya, ga kuma bikin Kumbh Mela na shekara-shekara da akan yi a kogin Ganges inda miliyoyin mabiya addinin Hindu kan yi wankar neman tubariki, wanda don haka ake da fargabar yiwuwar waɗannan al'amura su sa cutar ta daɗa bazuwa. Ɗaruruwan mutane sun taru jiya Litinin a harabar wani ofishin 'yan sanda a jihar Minnesota ta Amurka. Suka yi zanga-zangar nuna ɓacin ransu da bindige wani mutum har lahira da wata jami'ar 'yan sanda ta yi. 'Yan sanda a dandalin Brooklyn Center da ke wani sashi na Minneapolis sun harba hayaƙi mai sa hawaye da abubuwan fashewa don tauna tsakuwa a ƙoƙarinsu na tarwatsa taron kafin wata dokar ta ɓaci da aka kafa da daren ta fara aiki.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Da fatan za a sake lalubo mu a shirinmu na dare, wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya yi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Ibrahim Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Julie L. Gresham wadda ta hada shirin, da injiniyan mu na yanzu, ni Hanifa Kabir Isa daga birnin Washington DC ke muku fatan alheri.